أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan tafsiri mai albarka a yau, wannan yammaci na ranar Lahadi, yau 24 ga watan Ramadan, hijira 1439, 25 ko 25 ga watan Ramadan, hijira 1439, wanda ya zo daidai da 10 ga watan 6 miladiya 2018. Bayan mu fara, akwai tambayoyi. Wannan tana cewa, malam, ina neman ƙarin bayani kan wankan haila. Ce sai ka tsefe kai zaka yi alwala? A'a, shi kansa wankan haila abinda wasu malamai suka ce mustahabi ne tsefa kan, saboda ruwa ya shiga ko ina. Da haka in dai dan maganar wajen alwala ne, ba magana wai dole sai kin tsefe kai zaki alwala, amma in zaki wankan haila mustahabi ne ki tsefa gashin kanki yadda ruwa zai shiga ko ina. Amma in wankan janaba ne, ba lallai bane, ba dole bane, duka da sharadin ya zama ruwa zai kai inda ake so cikin gashi. Kamar yadda hadisin Ummu Salama a cikin Sahihu Muslim ya gwada, tana cewa, ya Rasulullah, ina daura gashin kaina, in daure sosai, in yi mai kitso mai kai-kai haka. Sito, ya Rasulallah, dole sai na kwance yanzu wankan janaba? Manzo Allah ya ce, a'a, ya ishe ki, ki ɗebi ruwa ki watsa a kanki sau uku, a tabbata ruwa ya shiga ko'ina. Don haka a wankan haila mustahabi ne, a wankan janaba kuma ba buƙatar sai an tsefe. Sai dai ruwa ba zai kai ko'ina ba, to shi ne sai ki cire yadda ruwa zai kai ko'ina. Menene bambancin karatun Qur'anin wanda ya san fassara abinda yake karantawa da wanda bai san fassara ba, sai dai ya san harufa sosai? Idan kana magana ta bangaren lada ne, to babu sharadin cewa sai ka san abinda yake karantawa Allah zai baka lada. In dai ka yi da niyyar ibada, ka tsarkake niyya kana karantawa, Allah zai baka lada. Amma in kana maganar dangane da tadabburi, gane ayoyin wanda Allah ya kira da ayi, afala yatadabbaruna al-Qur'an kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. In dan yin wannan tadabburi ne, to kaga wanda ba ya fahimtar ma'anonin alqur'ani ba zai iya tadabburin shi ba, sai dai zai samu nutsuwa inda littafin Allah ne ake karantawa, zuciyar shi za ta iya taushi, zai ji nutsuwa tare da shi, duk wannan zai ji. Amma tadabburi da nutsawa cikin tintintini kan shi, to wannan sai wanda yake fahimtar ma'anar shi. Ta nan kaga akwai bambanci. Amma samun nutsuwa, ana karanta Qur'ani ka ji ka nutsu, ana karanta Qur'ani ka ji tsoron Allah, wannan koda ba ka fahimtar ma'anonin alqur'ani din, za ka iya samun wannan. Amma ba kamar wanda yake fahimta ba, wanda yake fahimta sai ya fika samun wannan tadabburi din da nutsuwa. Amma da zai zama wanda yake fahimta yana karantawa babu ikhlasi, bai yi dan Allah ba, to kaga wannan sanin ma'anonin da ba zai amfane shi ba. Ko kuma ya zama yana yi amma yana sanin ma'anonin amma babu kushu'i, babu tsoron Allah a zuciyar shi, kaga wannan ba daidai yake da wanda yake yi ba, kuma yana cikin nutsuwa da tsoron Allah. Da haka babban abin da ake so a wajen karanta alqur'ani, nutsuwa da tadabburi da kuma samun ma'ana tsoron Allah da yi dan Allah a ciki, shine babban abin da ake so. Amma wanda ya san ma'anonin alqur'ani, to ba zai daidai wajen gane shi da fahimta ba da wanda bai sani ba. Wannan yana tambaye cewa, to idan an faɗi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a cikin sallah ba, wajibi ne a yi mai salati ko mustahabi ne? Wasu malamai sun ce wajibi ne duk lokacin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce Muhammad ko Ahmad, ka ce sallallahu alaihi wasallam, kai mai salati, ka ce wannan wajibi ne, saboda Allah ya umarni, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ka ce da haka wajibi ne. Wasu suka ce a wajibi ne a cikin sallah, kamar Imam Shafi'i ce wajibi ne ka yi manzon Allah salati a cikin sallah, in ma baka yi bai baka da sallah. Wasu suka ce wajibi ne a rayuwa sau ɗaya, wajibi ne a rayuwa ka yi